نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 23 ga watan Jumadil Ula Hijrar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da 1439 wanda ya daidai da 13 ga watan 2 shekara ta 2018 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Ammar bin Yasir dake cikin wannan unguwa ta Hausawa a cikin birnin Kano domin karanta littafin nan na Ihya'us Sunnah wa Ikhmadul Bid'ah wanda babban malami Shehu Uthman dan Podio ya wallafa rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 37 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu ne a babi na 15 ma'ana babin da yake bayani akan sallar matafiyi da kuma sallar Juma'a da kuma irin abinda ya dace da sunna a wannan bangare guda biyu salatul safar da kuma salatul Juma'a yana daga cikin abinda muka karanta hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suke yin bayani akan ainihin wato sallar al-musafir matafi akwai hadithin Imam al-Bukhari wanda ya nuna cewa yana halatta mutum yayi nafilfili koda yana halin tafiya amma banda sunanin rawatib ma'ana banda nafilfilin da ake kira sunanin rawatib sune nafilfilin da ake yi kafin sallolin farilla ko bayan sallolin farilla to wannan idan mutum yana halin tafiya ba zai yi su ba amma zai iya yin wutri zai iya yin rakatain fajr sannan zai iya tashi cikin dare ya sallaci abinda Allah ta'ala ya kaddara masa ya sallata amma sunanin rawatib wannan ba zai yi ba kamar yanda Abdullahi dan Umar yake cewa in har zan yi sunanin rawatib to in cika sallar mana dan haka yana halatta mutum yayi kamar rakatain fajr kamar wutri da sauransu to hadisin Imam al-Bukhari ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin rak'atayil fajr a halin tafiya sannan akwai hadithin Ummu Hani yar uwar Sayyidina Ali Allah ya kara musu yadda tace Annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da akai fatuhu Makka ya shiga gidanta yayi wanka kuma yayi salla rak'a 8 wanda wasu malaman suka ce walahati nabi da kaga duk wayannan nafilfulin kuma gashi Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana matsayin matafiyi ne tace yayi sallar ainihin wato rak'a 8 bai tsawaita ba sosai amma ya cika ruku'u da sujada kamar yanda ainihin wato sallar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take akwai Abdullahi hadithin Abdullahi dan Umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin sallar nafila akan abar hawa a halin tafiya duk inda ta fuskanta kuma ma'ana kaga wannan yana nuna yana halatta matafiyi yayi sallar nafila koda abin hawan da yake kansa ba alqibla yake kallo ba gabas ne yamma kudu arewa duk inda abin hawa yasa gaba mutum zai iya yin nafila ba shi da matsala sai dai in zai sallar farilla sai ya dakata ya sauka daga kan abin hawan yayi sallar farilla sannan ya hau abin hawan sai ya ci gaba da tafiya amma nafila an yi masa sassauci an yi masa afuwa an dauke masa kallon alƙibla idan ya zamanto gurin da zai tafi din ba alƙibla yake ba da haka zai iya yana tafiyar sa duk inda ya sa gaba yana yin ainihin wato sallar nafila akwai hadisin Abdullahi dan Umar har wa yau da yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yusabbihu ba'da al-isha baya yin ainihin wato nafilfili bayan sallar isha a halin tafiya hatta ya kuma min jawfil layli sai cikin dare sai tashi sai qiyamul layli amma irin nafilar da za a yi bayan sallar isha baya yi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da Imam al-Bukhari a abin da ya shafi juma'a yanzu an gama magana akan sallar al-matafi wato salatul musafir yanzu kuma malam ya shiga bayani akan sallar juma'a ya kawo hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda inda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu al'ummasa muna daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya albarkace mu muna daga cikin al'ummar da Allah madaukakin sarki ya fifita mu akan sauran al'ummomi ranan nan ta juma'a da kake ji kana ganin ja to rana ce wadda an ba da canki-canki ga al'ummomin da suka gabata babu waɗanda suka canka sai mu ne an ce shine garin cankatta ne Yahudawa suka canki Asabar garin cankar ranar juma'a nasara suka canki lahadi mu kuma Allah ta'ala ya mana taufiki muka canki ainihin wato ranar juma'a din muka dace da ita kamar yanda muka karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahnul akhiruna sabiquna yawmal qiyama gashi mu ne muka zo na karshe a jerin gwanan al'ummomi amma kuma mu ne na farko ranar alkiyama bai da annahum utul kitaba min qablina kawai sai dai su an ba su littafai gabanin mu a ba mu littafi dan haka ta wannan bangaren sai aga kaman sun riga mu amma ta wajen al-afdaliya al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zamanto ita ce ta farko thumma hadha yawmuhum alladhi faradallahu alaihim sannan wannan ita ce ranar da Allah ta'ala ya farlanta musu su yi ta kokarin lalibanta faktalafu fi sai suka tsaya suna ta sabani dan haka fahadanallahu lahu mu kuma sai Allah ta'ala yadda ya shiryar da mu ya datar da mu ya nuna mana ita fannasu fihi tabaun alyahud gadan wan nasara ba'da gadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yahudawa sai suka dauki gadi wato asabar kenan wan nasara ba'da gadin nasara su kuma suka dauki ranar lahadi hadisi ya tabbata cikin bukhari a babin lokutan juma'a hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallar juma'a lokacin da rana ta karkata daga tsakiyar sama ma'ana shi wannan hadisin shi kuma yana magana game da lokacin da ake sallar juma'a na daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a shine wanka wankan juma'an nan kuma wajibi ne kamar yanda wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai saboda hadisin bukhari hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ghusl yawmil juma'ati wajibun ala kulli muhtalim wankan juma'a wajibi ne akan dukkan baligi sai dai wasu sun dauki wannan wajibcin a matsayin ainihin wato sunna mai karfi wujubu sunan suka ce wajibci ne na sunna dan a karfafa mana yin wanka ranar juma'a dan haka suna ganin su ba wajibi bane amma sunnatul muakkada ne yin wanka ranar juma'a suka kawo wasu hadisai musamman hadisin da mun kawo shi ranar itew wanda sayyidina Umar yana khutuba sai ga sayyidina Uthman ya shigo a makare sayyidina Umar ya dakatar da khutuba yace yanzu sai yanzu kazo yace ya khalifa ai ina can ina kasuwa ne lokaci ne ma naga zai kure ma alwala kawai ne ya taho yace alwala ma kawai kai baka mai wanka ba ya ci gaba da khutuba sai suka ce wannan inkarin da a ce wankan juma'a wajibi ne to sayyidina Umar zai tunatar da shi cewa wato farko kai sallah ba te ba sai ka koma kai wankan juma'a da sauran dalilai da malamai suka kawo waɗanda suka goyi bayan ra'ayin cewa wankan juma'a ba wajibi bane duk wannan bayanin mun yi shi satin da ya gabata yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama game da juma'a yin huduba domin yin sallar juma'a wannan shi ma wajibi ne hadisi ya tabbata cikin bukhari hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin huduba ne a tsaye sannan ya zauna bayan dan wani lokaci haka ya kuma miƙewa ya sake yin huduba ta biyu kamar dai yanda limaman mu suke yi a masallatan juma'a to haka ya dai hakan yanda ake yi shine ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam liman ya tsaya ya khutubar farko a tsaye sannan ya dan zauna dan wani lokaci sannan ya miƙe ya kawo khutuba ta biyu na daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam game da juma'a yin shiru lokacin da ake khutuba wannan wajibi ne mutum ba zai shagaltu da wani abu ba, so ake tsaya tsam ya saurari abin da liman yake faɗa, tunda Allah ta'ala ya sa ma yanzu rabin hudu ba za a yi ta da larabci, ga wanda baya ji da larabci kuma sai a yi rabin ta kuma da Hausa a fassara abin da aka faɗa da larabci kai ta ummul fa'ida, dan kowa ya zamanto ya fa'idanta. To da haka lokacin da aka ce an fara khutuba a masallaci, to wajibi ne mutum ya zamanto ya yi shiru, saboda hadithin Bukhari, hadithin Salman al-Farisi, Allah ya kara masa yadda, yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace yansutu Annabi sallallahu alaihi wasallam yansutu idza takallama al-imam, yace mutum yayi shiru da zaran liman ya fara khutuba. Sannan yana daga cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar Juma'a ba a zuwa masallaci da datti, ba a zuwa masallaci ana wari ana bashi, ba a zuwa masallaci ana karni da makamantan haka. Ana so shi yasa aka wajabta wankan Juma'a din, dan ya zamanto an shiga masallaci kowa ya sanya kaya mai kyau, yayi wanka, ya fesa turare gurgudan abin da ya samu na turare, a kawar da wani wari, a kawar da dukkan wani yanayi wanda zai kawo cikas wajen samun khushu'in mutane wajen sauraron huduba da sallar Juma'a. Ya zama duk waɗanda suke kusa da kai babu wanda yake yin wani abu da zai tashi hankalinka ka kasa samun nutsuwa. Shi yasa aka ce kowa ya wanka, ya shafa mai, ya fesa turare in ya samu dama. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Salman al-Farisi yace annabi yace ana yace la yaghtasilu rajulun yawm al-jum'a, mutum ba zai yi wanka ba ranar Juma'a, wa yatayyab mastata'a min tuhurin, yayi iya gurgudan abin da yake iya samun damar yi na tsarki, wa yadhanu min duhuni, ya shafa mai, wa au yamassu min tibi baiti, ko kuma ya fesa turare ko da na iyali ne in ma nasa ya kare ya fesa, thumma yakhruju, sannan mutum ya fita, fala yafruqu bainatnayn, ya zama kuma bai cutar da kowa ba tunda yaje masallaci, bai raba tsakanin mutum biyu ba, bai tsallaka kafadun mutane yana tunkuɗe kafadar mutane ba, sannan yana zuwa kuma yayi sallah raka'a biyu ne, raka'a hudu, raka'a shida, gurgudan iya abinda Allah ta'ala ya kaddara ya sallata. Sannan kuma liman yana zuwa ya ja bakin sa yayi shiru, baya magana lokacin da liman ya fara huduba, to ba wanda zai cika waɗannan ka'idoji face Allah ya gafarta masa zunubansa na sati guda daga wannan Juma'a zuwa Juma'a mai zuwa. Wannan shine abinda muka karanta a satin da ya gabata. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-bid'u fi salati al-musafir wal Juma'a. To kamar yanda al'adan mallan take shine zai kawo abin, wato kowane babi zai kawo abinda ya dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma yana gama wannan sai kuma ya kawo abubuwan da koda kaga mutane suna yi karka rudu da su, bid'a ce bata dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama ba. To a babun sallar matafiyi ma akwai irin wannan bid'o'in da shedan ya raya wa mutane suke yi, haka kuma a sallar Juma'a. Wa amma ma ahadathahu an-nasu fi hadhal bab, mallan yace amma dangane da abinda mutane suka kirkira a wannan babi, alladhi huwa babu salatil musafir, wanda shine babun nan dai da muke magana akan sa, babun sallar matafiyi wal jumu'ati, da sallar Juma'a, min al bid'i shaytaniyya, na daga bid'o'i irin na shedan, fa min zalika, yana daga cikin wannan bid'o'i din salatul musafir, wato a sallar matafiyi taruku qasr as-sala, mutun yayi keme mai kiyin kasaru a tafiya, wannan bid'a ne. Ma'ana kaga mutum matafiyi ne amma yana cika sallah, wannan ya saba wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun karanta anan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro Madina ya taho Makka kwana 17 ko 18 ko 19 da sabanin ruwayoyi amma yana yin kasaru, haka sahabbansa duk suna yin kasaru. Ba dalilin da zai sa kana matsayin ka na matafiyi ka cika sharuɗan da zaka yi kasaru kuma ka dinga cika sallah. Dan haka cika sallah ga matafiyi Allah ya yi sauki, ka ce ba ka so kenan. Dan haka wannan ya saba wa koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam kin yin kasaru, musamman wani sai an zo za a yi sallah yace shi bai dauko ba, na rasa inda ake dauko ta ita kasaru, sai an zo an ce a yi sallah sai yace shi fa gaskiya bai dauko ba. An fahimta, da zarar ka riga ka kuduri niyyar tafiya, ka hau mota, ka hau abin hawanka, ka fara tafiya, to sunanka al-musafir. Da haka da zarar ka amsa sunan al-musafir, to kasaru shikenan ka dauko ta, ba wani guri ake take a kulla ake zuwa a bude ko a kwata ake dauko ta a sa a cikin jaka ba, a'a, da zarar ka zama matafi to shikenan kawai kasaru tana kanka, sai kai kasarun sallah. Mallan dan fodiyo yake cewa tarku qasrus sala wa huwa bid'atun muharrama, barin yin kasaru, kin yin kasaru a lokacin tafiya wannan bid'a ce, kuma bid'ar ma a bar haramtawa, alal qawli bi wujubihi, ga malaman da suka tafi akan qaulin sallar kasarun wajibi ce domin akwai malaman da suke ganin wajibi ne indai ka amsa sunan matafi kawai kasaru zaka yi kamar yanda muka karanta hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda tace farkon yanda aka farlanta salloli ma da halin zaman gida da halin tafiya sai raka'a biyu ce kowace sallah banda magariba banda asuba asuba dama biyu ce magariba kuma dama ita ce wuturun nahar ragowar sallolin biyu ne a halin zaman gida a zahar biyu la'asar biyu magariba a isha biyu to da kuma daga baya sai Allah madaukakin sarki ya cika ya ƙara raka'a biyu a halin zaman gida a zahar ta koma hudu la'asar ta koma hudu isha ta koma hudu ta sallar matafi kuma aka kyale ta a yanda take kaga she kenan ashe asali matafi dama shi sallar sa raka'a biyu ce to dan haka rashin yin raka'a biyun kaman ya bar abin da shine shari'a shi yasa sai malamin yake cewa shi yasa wasu malaman suka ce ba ka da wani zabi matakar kana matafi kawai wajibi ne kai kasaru to waɗanda suka tafi akan wajibcin yin kasaru ga matafi suka ce in yaki yin kasaru yayi bid'a kuma bid'an ma muharrama yayi aw bid'atun makruhatun ala alqawli bisunniyati bisunnatihi ko kuma ya aikata bid'a ala alaqalli wato ko ina dai bai sha ba alal aqalli yayi bid'a amma bid'ar mai dan sassauci bid'a makruhiya ga malaman da suka tafi akan yin sallar kasaru sunna ne domin akwai malaman da suke ganin ba wajibi bane sallar kasaru sunna ne in kai zaka samu ladan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma ba kai ba kai bid'a amma bid'ar ba muharrama kai ba ina fata an gane to kaga dai kowanne kai dai bid'a ce wa fi umdatul murid as-sadiq ya zo a cikin littafin umdatul murid as-sadiq malamin yake cewa aktharul ulama ala anna al-qasr sunnatun yace yawan malamai sun tafi akan sallar qasr sunna ce hatta qala ibn umar radiyallahu an har ma aka ce abdullah dan umar yana cewa salatu safari rak'atan sallar tafiya raka'a biyu ce man khalafa sunnata duk wanda ya saba wa sunna kafara ya kafirta ya'ani yana nufin in tahaqqaqta wa kana zalika ko wa kana zalika min istighfafan biha abinda yake nufi idan mutun ya tabbatar da wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam haka kawai saboda reni ya saba wa sunnar to shine Abdullahi dan Umar ka san yana daga cikin masu zafi baya daga kafa game da saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam nan muka karanta da ku ya shiga wani masallaci zai yi sallah a matsayin sa ne zai wuce yaji an yi bid'a ya yabo ta kalman sai fuke abokin tafiyar sa yace ya yace wallahi ba zan yi sallah a masallacin da ake bid'a a cikin sa ba an bayyanta da kaga Abdullahi dan Umar ba wasa dan haka yake cewa man khalafa sunnata duk wanda ya saba wa sunna to shi fa Abdullahi dan Umar yace kafara kawai a sa masa kaulata to amma al-kufr din malamai sun yi maganganu game da me ake nufi da ko wannan asar din na Abdullahi dan Umar me yake nufi yake cewa wannan asar din rawahu Abd ibn Humayd Abd ibn Humayd ya ruwaito wannan asar din na Abdullahi dan Umar fi musnadihi a cikin musnad dinsa bi sanadin sahihin kama zakarahu sahibu kitabu Nasimur Riyad fi sharh Shifa al-Qadi Iyad wato wani littafi ne wanda aka yi wa Ash-Shifa bi tahqiqi huquqil Mustafa na babban malami Al-Qadi Iyad to me wannan sharhin littafin yayi bayanin matsayin wannan asar na Abdullahi dan Umar cewa wannan magana ta tabbata zuwa ga Abdullahi dan Umar thumma qala sannan shi dai me Nasimur Riyad fi sharh Shifa al-Qadi Iyad me wannan littafin sai ya ci gaba da bayani yake cewa wal muradu bil kufr abinda Abdullahi dan Umar yake nufi da kalmar wanda ya saba wa sunna ya kafirta ay sara kafiran in qasada mukhalafata fi'lihi sallallahu alaihi wasallam inadan wa kufran aw ankara jawazu fi'li kafircin zai tabbata akan mutun idan mutun ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da gangan inadan wa kufran saboda kawai taurin kai wa kufran da kafircewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya saba wa sunna to wannan magana ta Abdullahi dan Umar haka take ya kafirta ko kuma yayi inkarin halaccin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam an ce annabi yayi kasaru yace shi kasan bai yadda ba to idan ya saba wa yayin inkarin halaccin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma wannan kalmar ta kafirci ita ma tana ta tabbata akan mutum da aka tawilin da suka yi masa cewa duk wanda ya saba wa sunna ya kafirta ma'ana wanda ya saba wa sunna saboda reni da girman kai rena sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai isa ya sa shi ya buke shi yasa annabi yayi kaza shi bari ya sabanin wannan to wannan ko shakka babu iya ba wani uzuri da zaka yi masa kawai sai ka dora min magana Abdullahi dan Umar na fata an gane wa illa idan ku ba haka yake nufi ba shi dai kawai bai yi ba kawai sakaci ne irin na mutane ga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma tunda an ce sunna ne musamman mutum yana ganin ba wajibi bane ka san yawanci mutane wasu sun kasa bambance in aka ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk aikin annabi sunna ne wani lokaci zai ga abu ma wajibi ne amma annabi yayi sai a ce sunna da haka shi wani da ya ji an ce sunna sai ya dauka sunna irin ta malaman fiqihu su ce wannan farilla ne wannan sunnoni ne wannan mustahabbai ne an fahimta da haka duk wanda shi ba da wannan manufar ta girena maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa sunna ba to sai suka ce idan kawai mujarradul itmam fa huwa bi mujarradul itmam kawai shi dai ya cika sallah me yasa ya cika sallah yace kawai dai shi dai ya cika to baka san annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kasar ba yace na sani to renawa kai ce a ya zaka me kuma ya kawo zance reni da Allah ni ba na yana nema ma ku fada to kaga inda kake so kai shi ba can yana fa ba to yanzu a wannan lokacin kawai mubtadi'un inda Abi Hanifa sunan sa dan bid'a a wajen Abu Hanifa an fahimta ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam karara ka saba mata da gangan ko da yake ba da niyyar reni kai ka saba din ba to a wajen Imam Abu Hanifa wannan bid'a ne wa ba'dul fuqaha da wasu malaman fiqihu wa qil wasu kuma dai wajen kokarin tawilin wannan athar na Abdullahi dan Umar saboda magana ta dan yi nauyi cewa man khalafa sunnata faqad kafara to sai suke ta kokarin fahimtar wannan kalma ta kafara sai suka ce wa qila wani kaulin sai aka ce ma'anarta kufranun ni'ima duk wanda ya saba wa sunnar yin kasar yaki to yayi butulci domin kalmar al-kufr tana zuwa da ma'ana guda biyu tana zuwa da ma'anar ainihin wato abinnan butulci tana zuwa da ma'anar kafirci kamar inda Allah ta'ala ya ce la'in shakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabi la shadid wasu suka ce wala'in kafartum inna butulci ake nufi in Allah ya maka ni'ima ka gode zai kara maka wala'in kafartum Allah ya ce in kuma kuka yi butulci inna azabi la shadid to sai suka ce wannan ma da annabi sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi dan Umar yake cewa duk wanda ya saba wa sunna maganar kasaru ake yi mutum sai an ce yayi kasaru sai ya cika sallah to kaman yayi butulci ga ni'imar Allah ta sauki Allah shine fa yayi maka ni'ima yayi ma rangwame yayi ma sauki maimakon hudu yace kai biyu sai kai ka ce kai hudun kaza kai to kai wa Allah butulci yayi ma ni'ima baka gode ba to kaga wannan ya dan fi sauki sauki wannan magana ko wanda ya saba wa sunnar yin kasaru yaki ba da nufin reni ba to wannan butuli ne mafi karancin abin da zaka ce masa sai ka ce butuli ne man khalafa sunnata kafara wanda duk ya saba wa sunnar wato yin kasarun a halin tafiya kafara yayi butulci ina fata kun gane التي أنعم الله تعالى بها عليه من إحسانه عليه بتسهيل أمره وأن شين بيان ديزوت كم وأن لتابه نسيم الرياح في شرح شفاء القاضي إياد للعلامة أحمد شهاب الدين الخفاجي المصري وفي الشفاء يزوت كم لتابه الشفاء سأل رجل من بني خالد ابن أسيد عبد الله بن عمر wani mutum dan kabilar Bani Khalid bin Usayd ya tambayi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda fa qala sai ya ce ya aba Abdurrahman ya kai Abu Abdurrahman shine alkunyar Abdullahi dan Umar inna najidu salatal khawfi wa salatal hadari fil qur'an lalle mu mun samu bayani game da sallar tsoro da kuma sallah irin ta zaman gida a cikin alqur'ani ma'ana alqur'ani yayi bayani game da sallar tsoro ya kuma yi bayani game da sallar zaman gida wala najidu salata safar amma ba mu samu gurin da a karara a cikin alqur'ani aka ce ayi sallar tafiya ba ayi kasaru qala ibn umar wani mutum ne ya tambaya abdullahi dan umar cewa to ya kai abu abdurrahman mun samu a cikin alqur'ani akwai inda aka ce mi sallah in muna halin tsoro ga yanda zamu yi sallah mun samu a cikin alqur'ani yanda in muna halin zaman gida ba halin tafiya ba ga yanda zamu yi sallah mu cika sallah to ba mu kuma ga inda aka ce in muna halin tafiya kan mu cika sallah kasaru zamu yi ba qala ibn umar abdullahi dan umar sai ya ce da shi yabna akhi ya kai dan uwana inna allaha ba'atha ilaina muhammadan sallallahu alaihi wa sallama wa la na'lamu shay'a fa innama naf'alu kama ra'aynahu yaf'al yace ya kai dan uwana haqiqa allah ta'ala ya aiko mana annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya aiko shi ba abinda muka sani game da addini duk abinda ka sani na addini shi yazo mana da shi ya karantar da mu fa innama naf'alu tunda shine aka aiko mana aka ce wa in tudiuhu tahtadu to mu duk abinda muka ga yayi muke ba sai mun tambaye shi wannan sunna ne wannan farilla ne wannan kawai muka ga yayi muke da aka mun ga yana yin kasar shi yasa muke yi ko ka ganta a cikin alqur'ani ko baka ga magana kasar ba a cikin alqur'ani mun ga annabi yayi mun yi da aka ko ranar tashin alkiyama an Allah ya tambaye ka kace annabi ne yayi shi yasa kuma shi aka aiko ma yayi shi yasa kai kenan amsar da ya bashi kenan yace kaga Allah ya aiko mana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba mu san komai ba shi ya karantar da mu shine malamin mu shi aka aiko mana to dan haka mu naf'alu muna yin kama ra'ainahu yaf'al kama yanda mu ga yana yi dan haka a halin tafiya ba mu taba gani ya cika sallah ba mun yi tafiye da shi duk tafiyar da yayi inda ta amsa suran tafiya to kasaru yake yi yana yin sallah raka'a biyu har yaje inda zashi ya dawo intaha wannan hadithin Imam An-Nasa'i ya fitar da shi cikin sunan dinsa cikin kitabu taqsirus salah ya kawo wannan hadithin na Ibn Umar haka kuma Ibn Majah cikin sunan dinsa cikin kitabu iqamatus salah was sunnati fiha ababu taqsirus salati fi safar shi ma ya kawo wannan hadithin riwayar Abdullah ibn Umar Imam Malik Imam Darul Hijra a cikin littafin sa na muwadda kitabu qasrus salati fi safar ababu qasrus salati fi safar shi ma ya kawo wannan hadithin na Abdullah ibn Umar shi sa Ibn Abdul Bar yace hakaza yirwa ko hakaza yarwi Malik hadha alhadith an ibn Shihab ar-rajul min ali Khalid ibn Usayd wa sa'iri ashab ibn Shihab yarwunahu an ibn Shihab ana Abdullah ibn Abi Bakr ibn Abdurrahman an Umayya ibn Abdullah ibn Khalid ibn Usayd an ibn Umar wa hadha huwa as-sawab fi isnad alhadith wannan shine wato abinda yafi kyau ko yafi zama daidai a isnadin hadithin wa fi alhadith yazo cikin wani hadisi khiyaru ummati alladhina idha asa'u astaghfaru wa idha safaru aftaru wa qassaru awradahu ahmad zarruq fi umdatil murid as-sadiq yazo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace khiyaru ummati zababbin al'ummata alladhina idha asa'u astaghfaru sune wadanda in suka yi wa Allah ba daidai ba suke neman gafara duk wanda zaka ganshi yana tuba yana neman gafara wajen ubangijinsa yana daga cikin zababbe cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yana yi ba ma ya tuba an yi magana ma yana muna munafila kai in kaga ma ga suwa ne ya dinga kawo abin nan shi baya ganin yayi wa Allah ba daidai ba gani yake shi na sa laifin bai ta karaya kariya ba ga masu manyan laifi duk ba a magana akan su sai mu da muke yin kaza dan kaza din kawai da mutum yake yi ko ba haka nan akwai irin wanda zaka ga shi yana to Allah madaukakin sarki yana son ya zamanto dama Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi mafi alkhairi sune wa'anda in sun yi ainihin wato laifi suna neman gafara to kaga gashi nan a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace zababbin al'ummarsa sune wa'anda in sun asa'u suka muna na aiki istaghfaru sai su nemi gafarar Allah wa idha safaru idan sun yi tafiya afdaru za su sha azumi wa qassaru kuma za su yi qassaru kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya masu yin qassaru a halin tafiya cikin layin zababbin al'ummarsa ya sanya masu ajiye azumi idan za su yi tafiya a cikin zababbin al'ummarsa wannan hadithin auradahu Ahmad Zarruq malam Ahmad Zarruq ya kawo wannan hadithin fi Umdatul Murid As-Sadiq a cikin littafin Umdatul Murid As-Sadiq wannan hadithin akhrajahu al-imam Abu al-Fadl Shihabuddin Ahmad bin Ali al-Asqalani a cikin littafin sa Talkhisul Habir fi takhrij ahadith ar-Rafi'i al-Kabir ya kawo wannan wannan hadithin wato Abdullah as-Sayyid Hashim al-Yamani akhrajahu fi kitabi Salatul Musafirin wato Ibn Hajar ya kawo wannan hadithin a cikin ainihin wato wannan littafi Talkhisul Habir a wato babin da ke bayani a Salatul Musafirin a babun jam baina salatayni fi safar sai yace hadithu khiyaru ibadillah alladhina idza safaru qassaru hadithin da yake magana akan zababbun bayin Allah sune waɗanda idan sun yi tafiya suna yin kasaru wa azahu li abi hatim fil ilal ya koro wannan hadithin zuwa ga abi hatim a cikin ilal min hadithi jabir bin abdullah rafa'ahu bi lafzi khiyarukum man qassara as-salata fi as-safar wa aftara amma sai kawo hadithin ya jingina hadithin zuwa ga Jabir dan Abdullah shi kuma Jabir dan Abdullah ya daukaka hadithin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma lafazin shine khiyarukum zababbun cikin ku man qassara sala shine wanda yake yin kasarun sallati safari a halin tafiya wa abdara kuma yake shan azumi wa qala kita qala Abu Hatim Abu Hatim yace Ghalib bin Fa'id laysa bihi ba'sun a cikin marwaitan hadithin akwai wani da ake kira Ghalib ibn Fa'id laysa bihi ba'sun yace ba shi da wani laifi rawahu aidan an Sahal bin Uthman al-Askari sannan ya ruwaito ta wata hanyar daga Sahal bin Uthman al-Askari an Ghalib nahwahu makamancin wacce ruwaya wa rawahu Tabarani fi ad-du'a wal-Awsat sannan at-Tabarani shi ma ya kawo wannan hadisin a cikin addu'a da kuma Tabarani fil Awsat hadithin Ibnu Lahi'a an Abi Zubair an Jabir shi ma da lafazin khiyarukum ko khiyaru ummati alladhina idza asa'u istaghfaru wa idza ahsanu istabsharu shi kuma a wannan istabsharu wato a wannan lafazin sune waɗanda idan suka yi ba daidai ba suna neman gafara wa idza ahsanu idan suka kyautata aiki istabshiru suna yi wa junansu albushir wa idza safaru qassaru in kuma sun yi tafiya za su yi qasaru wa afdaru kuma su ajiye azumi rawahu isma'il ibn ishaq al-qadi fi kitab al-ahkam an-nasr bin ali an isa bin yunus an al-awza'i an urwa ibn ruwaym qala yati qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa dhakara nahwahu ya ambace makamancin wancan lafazin wa huwa mursal amma ruwaya ce mursala wa rawahu fihi aidan an ibrahim bin hamza an abd al-aziz bin muhammad an ibn harmala an sa'id bin musayyib bi lafzi khiyaru ummati man qassara as-salata fi as-safar wa aftara fi as-safar zababbun al-umma ta shine wanda yake yin kasaru a halin tafiya kuma ya ajiye azumi wa hakaza rawahu ash-shafi'i an ibn yahya haka imamu shafi'i ya ruwaito hadithin daga ibn yahya an ibn harmala da lafazin sa shi kuma khiyarukum idza safaru qassaru as-sala wa aftaru aw qala lam yasumu an bayyana wannan shine kaman ainihin wato takhrijin hadithin kenan amma ga wannan hadithi wanda yafi wancan shahara ko kuma yafi shi inganci wa qala yake cewa wayu ayyiduhu ma sahha aidan wato abinda hadithin da zai karfafa wanda muka gama karantawa shine hadithin da ya inganta min qaulihi alayhi salatu wassalam daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu Allah madaukakin sarki yana so a aikata sassaucin sa in yayi sassauci to a yayi amfani da wannan sassaucin da haka Allah ta'ala ya saukaka yayi sassauci ga matafi to da haka matafi yayi riko da wannan sassaucin ya zamanto ya takaita sallah idan kuma a halin lokacin azumi ne ya ajiye azumi wa fi miftahi sadat sharhi irshadi salik ya zo cikin littafin miftahi sadat sharhi ne na irshadi salik yake cewa ikh tulifa fi hukumil qasr fi safar malamai sun karu juna sani game da hukuncin yin kasaru a halin tafiya fa qala abu umar abu umar yake cewa al madhhab annahu sunna a madhhaban ce dai wannan yin kasaru a halin tafiya sunna ne wa qala ibn rushd yake cewa madhhab malikin madhhabin imam malik wa jami'i ashabihi da dukkanin almajiransa annahu sunnatun min as-sunan sallar matafiyi kasaru kenan sunna ce daga cikin sunnoni wa qila wajib wani kaulin kuma aka ce wajibi ne naqalahu al-lakhmi an ibn as-suhnun ونقله القاضي عن جماعة البغداديين yake cewa wannan magana al-lakhmi malan lakhmi din suna cikin atura kun malikiya suna cikin almajiran imam malik ko kuma almajiran malikiya naqalahu al-lakhmi an ibn suhunun wa naqalahu al-qadi shi kuma al-qadi ya ciro wannan magana daga jama'atul bagdadiyyin almajiran imam malik na bagdad wa min zalika fil jumu'a yana daga cikin bid'a abinda ya shafi sallar jumu'a ikhtarul jawami'i fil qaryatil wahida yawaita masallatan juma'a a gari guda daya a alqarya guda daya yawaitar masallatan juma'a wa huwa bid'atun muharramatun wannan ita ma bid'a ce a bar haramta alal mashhur bisa zance mafi shahara qala ibn yunus yake ta qala abu muhammad yace in kana fil balad jami'ani in aka samu masallatan juma'a guda biyu a gari daya fal jumu'atu liman salla fil qadim sallar jumu'a tana inganta ga wanda yayi a tsohon masallaci dama akwai tsohon masallaci guda daya kawai sai wasu kuma suka yi sabon masallaci babu bukatar ayi shi ba yawaitar mutane bane kuma ga masallaci ba wai an yi daya nan aka tafi can wani guri nesa inda can ma akwai jama'a suna da bukata ko kuma nan din inda ake da shi jama'ar garin yayi musu kadan shi yasa aka bukatu zuwa ga yin wani a kawai dai na yayi ne ko kuma na asabawa ne wani yayi nasa ni ma bari kawai mu zo mu sai fili a kusa da shi mu mami in yayi hudu ba ya saka mu kuma mu kwance ina fata an gane to sai yake cewa duk wanda yazo ya tarar da irin wannan masallatan to in ya dauko da duma sai ya tafi tsohon masallaci inda shine da farko in yana so sallar juma'a sai ta karbu ina fata an gane qala ibnu abdul hakam yake cewa illa fil amsar al izam sai dai a cikin irin manyan birane kaman Kano za ka ga masallatan juma'a kusan ba sa ma yawa yin su ake yi amma kowanne yan kaje sai ka tarar da jama'a da yawa saboda yawan mutanen kanan kila ko yawan mutanen birni to za ka ga yawan al'umma ya sa duk yawan masallacin da aka yi in dai ba wanda ya zama masjidu dirar shine a yi shi da wata manufa mummuna kawai an yi shi dan a kona wani rai ko a bata wani rai ko kuma an yi shi dan wata manufa wanda take bata daga cikin irin manufofin da ake gina masallaci a kanta to in ba wannan ba an yi masallaci anan sai kuma a gan an tsallaka can su ma akwai jama'a da yawa za a iya masallaci kuma shi ma zai iya rayuwa ba kamar irin yanda kamar na fada masallaci ko na gasa ko kuma na rigima na wannan wane yayi masallacin sa anan wani lokaci hanya ce kawai ta raba sai wani shi ma yazo ya masallacin sa anan wani lokaci kwalaba ce ko kwata ce kawai ta raba sai wani shi ma yazo ya masallacin sa anan kana jiyo hasumiyar wannan kana hango hasumiyar wannan kana hango ta wancan kana jiyo sautin wannan lokacin da kuma wancan shi ma kana jiyo sautin sa magana tana shiga cikin juna wannan tana shiga can ta can tana shigowa nan babu bukata wayannan sun yi masallaci ko an yi masallaci anan saboda bukata to in kana so kai ma so kuke ku yi masallaci sai ku tafi wani guri da kuma nan ma ana da bukatar masallaci akwai jama'a sai a yi masallaci anan to kaga sai a fahimci manufar sai ya zamanto kokari ake a raya masallatan duka yawaitar masallacin anan a irin wannan yanayin babu illa amma ga masallaci ba wani malami na gaskiya da zai goyi bayan irin wannan ga masallaci Allahumma sai dai idan masallacin farko bai cika ka'idojin zama masallaci ba ana yin wasu abubuwa a cikin masallacin wanda ba haka aka ce masallaci ya gudana ba to kaga sai kuma akai wani masallaci dan a inganta sallar mutane akai wani masallacin domin wancan masallacin bai cika ka'idojin da shari'a take bukata na masallaci ba to kaga wannan shi kuma sai ya zama fihi nazar sai ya zama sai a kalli sai a yi wannan sai ya zama yana da wujhatun nazar ina fata an gane amma in ba wannan ba wannan masallaci ne gurgudu suna kokarin koyi da addini suna kokarin dabbaka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin su to saboda kawai kun bata da su ko kuma ba kwa shiri da masu masallacin ko limamin ba daidai bane ku kuma ku zo ku kuma ku hada naku jama'ar ku kuma ku zo ga ku sai wani fili a kusa da su ko kuma ku rushe wasu gidaje ku ma ku yi masallacin juma'a ko kuma da kuna yin kamsu salawat kawai shikenan sai a rana guda sai a ce ya koma na juma'a saboda wayannan suna sallar juma'a to duk ire-iren waɗannan gaskiyar magana ba zai ce muke al'ummar musulmi ba abinda ake bukata shine al'umma ta zamanto tsintsiya madaurin ki daya wannan shine manufa shi yasa daga cikin ma shar'anta sallar juma'ar saboda a samu haduwa guri guda ba wani ba za ka hadu da shi wakila sai a mako sai a sati saboda harkoki wannan yayi nan in an tashi da safa wannan yayi nan amma alal aqalli haduwa za ku samu haduwa duk sati
zaka hadu da ƴan uwanka musulmi wanda ba ko da yaushe kuke haduwa da su ba yana daga cikin hikimar a samu fahimtar juna a samu hadin kai barakar da take tsakanin musulmi a dinga dinke ta to amma ya zaman to duk ba wannan manufar ƙara an yi masallaci da ƙara farka kan mutane to me hikimar masallacin babu ina fata an gane shine abin da malamin ke faɗa amma in gari ya zama babban gari ne akwai tarin al'umma mai yawa a ciki kuma tarin al'umman sai ya zaman to masallatan da ake da su ba sa gamsarwa sun yi kadan wannan yasa ake ta yawaita masallatai in aka ga wani guri da can masallatai yayi nesa da masallatai kuma akwai tarin jama'a a gurin sai ayi masallaci a gurin kaga wannan an yi shi based on merit an yi shi inda ya dace an fahimta sai kuma a duba wasu wurare wanda su ma can akwai tarin jama'a kuma taho wasu daga can zuwa masallacin akwai tazara mai yawa sai aka buƙatu zuwa nan yana cika can man an yi za jama'a za su taru a gurin su cika nan can area gurin so sai aka sake gina masallaci ana to kaga wannan duk buƙata ce ta sa akai amma masallaci da zai zamanto da wani ainihin wato abu a zuciya ko an yi shi ne dan rushe wani ko kuma dan atashi wani to wannan ina jin mun karanta makamancin wannan karatun game da masallaci na kamsu salawat a can bayan in kun tuna a babul masajid babun da yake magana akan masallaci da raya su a can malam ya yi makamanci a irin wannan magana to kuma sai yau kuma aka shigo game da sallar juma'a to shi kansa masallacin juma'a in guda ɗaya ya gamsar to ayi hakuri da guda ɗaya har sai zuwa lokacin da ake ganin da buƙatar wani masallacin to in akwai wannan buƙatar sai kuma a sake yin wani masallacin mafhum sai yake cewa sai malam ya bada misali ya ce mithla misra wa bagdad misalin kaman garin misra egypt wa bagdad da bagdad a wancan lokacin kaga manyan birane ne masallaci ɗaya ko biyu ba zai yi ba tsakaninka da masallaci sai kai tafiyar tazarar kilomita kaza kafin ka je wani masallacin to kaga wannan da buƙatar a kuma yin wani masallacin kuma ta in ba wai abin ya dan duk yanzu kusan abubuwa ma sun zama to mutane sun zama lalaci diya kawo mutane da za ga masallace ba su da yawa da mai tazarar nan wani zai je a kafa ya exercise zai samu ladan takawa da dawowa amma yanzu kowa ya fi so ya ji masallaci a bayan gidansa kawai da ya dauko da duma sun ya cewa ya kawai sai ya zauna so akwai falalar wannan taku din amma kamar yanda na ambata in akwai buƙatar da za ta sa a yi masallaci babu laifi in an yi in akwai gari babba ne kamar birnin Kano masallaci ɗaya ko biyu ko masallatan da ake da su na da a ce masallacin gidan sarki masallacin fage masallacin murtala a ce waɗannan kaga sun yi wa mutanen Kano kaɗan su ne asalin masallacin da za a ga ko su ne na farko to yanzu kaga da buƙatar a ce an sake unguwanni sun ƙara faɗaɗa al'umma sun ƙaru da yawa saboda ka ce yanzu wani daga can inda yake taso ya taho masallacin fage ko ya taho masallacin ainihin gidan sarki kaga akwai tazara mai yawan gaske ba irin wannan yanayin da sai a ƙara masallaci a ƙara yawaita su ma damar akwai buƙatar yin masallaci din wa qad fu'ila zalika wan nasu mutawafiruna falam yunkar zalika ahadun minhum yake cewa wa qad fu'ila zalika kuma ya zamanto an yi hakan wan nasu mutawafiruna mutane kuma sun cika wato kaga ya nuna akwai buƙatar haka tsohon masallacin kaje mutane sun cika sabon masallacin da aka yi saboda bukata shi ma kaje saka tarar kamar iyanan ake sallar juma'a mutane sun cika kaga an yi shi a bisa dacewa to in aka yi shi mutane suna cika falam yunkir zalika ahadun minhum ba wani daga cikin malamai da yayi inkari ya nuna bai gamsu ba akan yin haka wa fil mi'ad yazo cikin littafin mi'ad la yajuzu ala al mashhur baya halatta bisa zance mafi shahara ihdathu jumu'atin bi qaryatin ukhra hatta yab'uda ma bainahuma a kirkiru wani masallacin juma'a a wata alƙaryar daban hatta yab'uda ma bainahuma har sai an samu tsakanin alƙaryar ta farko wannan ƙauyen da wancan ƙauyen an samu bi thalathati amyal aƙalla za a samu mil uku idan kaman ƙauyuka ƙanana wanda ba manyan birane ba ke to in ya zamanto ƙauye yanzu haka sai ga saboda irin wannan matsalolin na yawan gine-ginen masallatai gaba ɗaya mutanen ƙauyen wani ƙauyen in ka je gaba ɗaya mutanen ƙauyen masallacin garin ya musu yawa amma in ka je ka ji an ce masallacai biyu ne ko uku a garin can in ka je sai ga mutane ba su fi sahu uku ba can ma in ka je ka tarar mutane saboda mutane ba buƙata ba ce ta sa aka yi sai ga masallaci guda uku kuma kowanne ba wanda yake cika to irin wannan ake magana akai ba daidai ba ne shi yasa sai malam yake cewa an ce bisa zance mafi shahara ba za a yi sabon masallaci ba a wani ƙauye sai in ya zama ƙauyen da yake da masallacin juma'a tsakaninsa da wannan ƙauyen da ake so a yi wani sabon masallaci za a samu tazarar mil uku. In ka fito daga ƙauyen ku kace kana so ka je ƙauyen da anan akwai masallacin juma'a aƙalla sai kai tafiyar mil uku. A to kuma ku samu ku nemi haɗin kan jama'a a zo a haɗa a yi masallaci, kuma garin ku ya cancanci ku yi ƙauyen, a ƙauyen ku ya kun cancanci ku yi masallaci, tunda tsakanin ku da ƙauyen da kuke zuwa ku yi sallar juma'a an samu mil uku. Duk wannan fa ana so al'umman musulmi fa kansu ya haɗe fa. Kaga sai ya zamanto mutane tsakaninka da masallacin ku mil uku, a to kuma nan wata al'umma ce mai zaman kanta, ku yi naku masallacin, kuma a samu haɗewar kan mutanen da suke gurin su ma su raya shi. Can yana rayuwa, nan ma yana rayuwa, amma ba ƙaramin ƙauye wanda masallaci ɗayan ya gamsar kuma a yi masallaci biyu ko uku ba. Wa fi sharhil mufida, ya zo cikin littafin da ake kira sharhil mufida, لا يجوز إهداف جمعة في قرية أخرى تنزيلا لهما بسبب القرب منزلة موضع واحد. يتي ويبايا حالتا أي سابا مسلاتي أولي قوي بقرب أخرى أكسد أولي قوي واندشكما أكوي مسلاتي جمعة قوي تنزيلا لهما أن أجي ونم مسلاتي نفركود ونم نبيين دعكي سو أي دقة بانينسو بسبب القرب سبيد كسانتين دكي سكانوسو منزلة موضع واحد أنت وكيس كمان غريديني duk da cewa wancan ƙauyen sunansa kaza wannan ƙauyen sunansa kaza, amma tunda akwai kusanci tsakanin ƙauyukan to ana daukan sa in za a yi masallacin juma'a guda ɗaya za a yi an dauki da wancan ƙauyen da wannan kaman ƙauye guda ɗaya ne. Daga jan ce yanzu nan bai fi minti biyar ba kana hawa keke zaka je ɗaya ƙauyen, wannan ya zama za ka ga al'adunsu da auratayyarsu tsakankaninsu da kasuwancinsu duk abu ɗaya ne. To wannan kaga ya kamata kuma a sake samun yanda za su sake kullewa masallacin juma'a sai ya zama guda ɗaya ne. Allahumma sai dai yana ƙara bunƙasa garin, yana ƙara yawa, al'umma tana ƙaruwa, kuma aka ga da buƙata. To kuma wannan in akwai buƙata ba ku dinga fahimtar karatun, in akwai buƙata babu laifi. Wal jumu'atu la takunu fil qaryati fi jami'ain illa an yakuna al misr kabiran. Sallar juma'a ba ta kasancewa, ko juma'a ba ta kasancewa fa sai a cikin ƙauyen da a fil qaryati fi jami'ain. Wato sallar juma'a ba ta halatta a yi ta a cikin ƙauye guda ɗaya a masallatan juma'a guda biyu illa an yakuna al misr kabiran, sai in garin babba ne, in garin babba ne masallacin juma'ar ɗaya ya yi kaɗan, biyu sun yi kaɗan, goma sun yi kaɗan, ashirin sun yi kaɗan, ɗari sun yi kaɗan, to ko sai a yi su adadin buƙatar. An fahimta, in gari ya zama babba, amma ɗan ƙaramin gari ne, ɗan ƙaramin ƙauye ne, ɗaya ya gamsar, to a haƙurar a yi guda ɗaya. Intaha. Qultu, Shehu Usman ɗan Fodiyo ya ce, ƙala ba'dhul ulama, wasu malamai suka ce, in kana al-misr za janibaini aw jawaniba wa bainal janibaini aw al-jawanibi nahrun wa ma fi ma'anahu mimma yatakallafu fihi al-mashaqqatu idha quti'a jaza ko jaza wa illa fa huwa kas-sagir. Yake cewa wasu daga cikin malamai sun ce idan al-misr gari, idan garin ya kasance za janibaini yana da bangarori guda biyu, kamar yadda za a ga wani garin a ce kudu da arewa, an fahimta, in nan ne misali a ce Hausawar kudu, Hausawar arewa, saboda girmanta ya sa an yi kudanci da arewaci, kamar yadda in ka je wasu garuruwan za a ga akwai kudu akwai ko a ce gabas ko yamma. To in gari ya zamanto yana da bangarori guda biyu shine janibaini, au jawaniba ko kuma ya zamanto akwai wato janibi daban-daban, akwai an raba garin gida uku ko hudu, akwai gari ɗaya ne amma za a ce kudu, yam arewa, gabas, yamma, duk gari ɗaya ne, amma yana da janibi can yamma, nan gabas, nan kudu, nan arewa, kuma ya zama to tsakankanin in bangare biyu ne da shi, ya zama tsakanin wannan gabas arewa da kudu sai ya zama tsakanin su akwai ainihin wato wata ƙorama ko wani kogi da sai an hau kwale-kwale an tsallaka da kai ɗayan, kun fahimta, ko kuma ya zamanto misali tsakankanin janiban, in janibi huɗu ne a garin, kowanne bangare in zaka je sai an samu wahala sai an samu sai an akwai ruwa ko wani abu wanda sai an sha wahala an ketare shi ko an hayar da kai ko wani abu mai kama da haka sannan zaka tsallaka can kai kuma a bangaren ku ba sallar ba masallacin juma'a sai ka tsallaka ɗaya bangaren wanda sai an hawo kwalekwale randa kwalekwale bai zo ba ku da sallar juma'a kun fahimta ko to in ya zama akwai irin wannan mimma ya takallafu fihi al-mashaqqa daga irin abinda zai dora wa mutane wahala addini ya zo ya saukaka wa mutane ba ya wahalar da mutane ba da haka sai zaman to kuna samun mashaqqa wajen ku kokarin tsallakawa ɗaya bangaren garin naku wanda a can sallar masallacin juma'a yake idza qutiya in aka ce kullun sai an tsallaka jaza to ya halatta can su ma su masallacin su na fata an gane wa illa in ko ba wata wahala tsakanin gabas da yamma ko kudu da arewa na garin ba wata wahala da zaka sha kila a kafa ma zaka daga nan kudu zaka tafi arewa daga arewa zaka tafi kudu ko daga gabas zaka tafi yamman garin ba wata wahala to idan ya zama ba wata wahala fa huwa kasagir to wannan garin ya zama kaman karamin gari ko da babban gari ne to ya zama kaman karamin gari masallaci dai ya wadatar sai dai in yawan al'umma nan kuma sai dai a duba population yawan al'ummar masallaci dai ya musu kada wa idza taqarabat alqusur wa lam yakun bainahuma illa thalathatu amyal idan alqusur gine gine suka zama sun kusanci juna tsakanin wannan garin da wannan garin ana hango ainihin wato irin darnin can garin ko ana hango katangar can garin ko benaye ko gine ginen can garin nanan ma su ma suna hango nanan shine idza taqarabat alqusur wa lam yakun bainahuma illa thalathatu amyal kuma da aka auna sai aga tsakanin wannan kauyen da wannan kauyen tsakanin su bai humul uku ba faqad ajrabun bashir wa ibnul hajib zalika ala alkhilaf alladhi taqaddama fil misr alkabir to da ibnu bashir da ibnul hajib sun gudanar da sabani su ma anan kaman yanda ya gabata a babban gari shin in ya zaman to akwai wannan mil uku su can za su iya yin nasu masallacin juma'a ko sai dai su zo nan to shi ma akwai wannan sabanin kamar irin sabanin da aka yi in babban gari ne da haka anan dai a dunkula abinda malai yake so ya gaya maka yawaitar masallatan juma'a ba tare da buƙatar da za ta sa a yi hakan ba shi ma yana cikin bid'a mafhum wa min zalika yana daga cikin bid'a fil juma'ati game da masallacin juma'a aidan har wa yau ta'aliyatul manar tsawaita manara ai doguwar hasumiya wa huwa bid'atun ita ma manara doguwar hasumiyan nan bid'a ce muharramatun kuma abar haramtawa ijma'an kuma malamai sun ijma'i akan haka amma fa tana zama bid'a in urida bihil fakhru in an yi nufin alfahari da ita ai hasumiyar masallacin mu duk daga ina ko daga ina kake a garin nan zaka gano ta ana cika baki da ita ana alfahari da cewa masallacin ya ginu fiye da na kowa ana alfahari hasumiyar daga guri kaza ma zaka dinga hangota ta afi kowace hasumiya tsawo to in ana yin alfahari da wannan ta'aliyatul manar daukaka wannan hasumiyar to bid'a ce wannan manara din ta zama bid'a muharrama wa illa in kuma kawai dai an yi ne dai ba wai dan a cika baki ko ai alfahari ba fa huwa bid'atun makruha to dai an da ba an kuma din dai bid'a ce makruhiya wa fil madkhal ya zo a cikin littafin madkhal wa amma ma ahadathuhu al-yawm ibn al-hajj yake cewa amma game da abinda mutane suka kirkira a yau min ta'aliyatil manar na daukaka hasumiya ai doguwar hasumiya fa zalika yumna'u to wannan dauka doguwar hasumiyar ya kamata a hana yumna'u a hana li wujuhin sabida fuskoki kamar haka ahaduha ɗaya daga cikin fuskokin mukhalafatu salaf ya sabawa masallatan magabata radiyallahu anhu wannan kudin da za a yi hasumiya sai ga za a ceci talakawa masu yawa za a yi wasu abubuwa na ci gaban addini mai yawa masallaci dai an gina shi ya ginu alhamdulillah wannan kudin da za a zo a yi wannan hasumiyoyin kuma in ka ji kudin da za a kashe ba kananan kudi bane fa suke yin wannan hasumiyar to sai a zo kuma a kalliya za a yi a buɗe library a cikin masallacin nan kudin hasumiyar zai ya za a yi a buɗe wasu auka a ƙarƙashin wannan masallacin ya za a yi kaza wannan kudin hasumiyar da zai to na farko daga cikin abin da yasa ɗaukaka wannan hasumiyar ya zama muhdasi ya zama bid'a yace na farko dai ya sabawa as-salaf magabata ba haka suke yi ba matsalar duk wanda zai gina masallaci ba wai malamai yake tambaya ba yawanci kawai zuwa zai kawai ya zo gina masallaci ya rage ku bai shawara an ya ga dama ya dauka in ko bai ga dama ba kudin sa ne shi kawai yanda ya gano a wata kasa ko ya gani a wani gari ko ya gani a hoto ko kuma aka baka zana masa kawai haka yake so ya masallacin sa da haka ba bukatar shawara kai ke ba
athani nabiyu annahu yakshifu ala harimil muslimina yakshifu ala harimil muslimina sannan daukaka doguwar hasumiya din nan yana yaye alfarmar musulmi dan kilan akwai gajejjerin gidaje kuma za a dinga hango musu gidaje lokacin da aka hawo kan irin wannan kuma zaka dinga ganin wata tana daka wata tana surfe wata tana wa yara wanka wata a gindin murhu tana abun nan kana gano alfarmar musulmi wannan sai zamanto ya bada wata kofa ta kuma wato yaye alfarmar musulmi a cikin gidajen su wadanda suke makotaka da wannan inda manara din take athalis mala yace na uku daga cikin illal manara anna sautahu sautin manara din yabudu yawanci yana nesa an ahalil ardi ga wa'inda suke kasa tunda sufikun a can manara ake daura su banda yanzu da kuma kila za a iya wasu dabaru a sassa wasu kananan sufiku kasa wanda kuma su ma na kasan za su ji amma galibi kila a wannan lokacin za ga manara sai ka dinga jiyo sautin ta a unguwanni nesa wail kuma kila na kurkusa ba sa ji saboda an daukaka manarar sufikun suna kan manarar da aka sai su dinga isarwa na can nesa sun yi nesa an ahalil ardi ga wadanda suke kasa kusa da gurin walida'uhu kuma duk kiran sallar da za a wannan masallaci innama huwa lahum nasu ne su mutanen da suke kewaye da gurin kuma sufikun sun yi sawa su ba sa jiwa in karatu za a yi mutanen gurin su suka fi kamata su amfani karatun kafin na nesa وقد بنى بعض الملوك في المغرب منارا wani daga cikin sarakuna a magrib ya gina wata hasumiya zada fi uluwihi ya kara mata tsawotai tsayi da yawa fa baqiyal muadhdhin idha adhana la yasma'u ahadun sai zamanto mai kiran sallah in yi kiran sallah babu wani wanda yake jin kiran sallah mimman tahtahu sautahu ba mai jin sautin sa daga wanda yake karkashin hasumiya din kuma wanda yake kasan manara baya jiwa to kaga an yi bonono ke an daga hasumiyar ta ko ina daga gari zaka dinga hango hasumiyar masallacin amma sautin din na kewaye da masallacin ba sa jiwa
to za mu tsaya a nan dan naga lokaci ya kure sosai ba wanda ya nuna min lokaci yayi amma naga lokacin ya tafi insha Allah za mu tsaya wa min dalika abinda mu karanta ya zama didi Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وعليكم السلام ورحمة الله